أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a 26 da watan rajab shekara ta 2444 hijriya wanda ya dace da 17 da watan 2 shekara ta 2023 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine as-sunan na al-imamu abi daud as-sijistani rahimahullahu ta'ala wannan shine darasi na 40 da nawa balle ka adadin ba 40 da ka amini sa da 5 ko da 6 45 ko da 6 ne na 45 ne ko 45 to babe na 47 zan mu tashi babun fi fadli salatul jamaa kafin mu fara kan manta tsarin darasin mu na sun muqaddima ta sunan ibn majah muqaddima ta sunan ibn majah da wani littafi wanda yake na aqida na wani tauhidi ne zan mu hada sarallitinin daga karhe 5 in mun yi darasin an sana salisa na jami'a awa ta farko awa ta biyu sai mu muqaddima ta sunan ibn majah in yaso kuma mu yi wannan littafi na abun na tauhidi dan kamar yadda zan mu gani sanan mu ne cewa littafai na aqida littafai na tauhidi tauhidin ba haka ya kamata a mishi sani ba ya kamata a mishi sani na dalibin ilimi ba sani na baki na titi ba kawai in aka shiga aka fara ne mutun zai san cewa ashe shi ma ya kamata a ce ilimi ne wanda ya kamata mutun ya zurfafa shi ya tsaya ya fahimce shi sosai ya mai da hankalin shi akai dan akwai abubuwan da sai an shiga zaka san cewa ashe ban san su ba ina cikin duhu wanda kuma a matsayinka na dalibi wajibi ne tauhidi ho aka ce tauhidi to wajibi ne mu dauke shi daga kanana kuma tasirul ilmi muke kokari duk abinda zan musa manya wanda sune karshe a cikin babu sama da su a kalkashin su zaka doki ilimin addini a kalkashin su zaka doki abinda yake babu shakku babu kura akan shi a ka'id na magabatan mun salafun salih su al-imam malik su sufyan as-sauri akan su daga kansu zan muhara kowanne yana da maganganun shi dai na tauhidi wanda na aika su an hada mu su guri daya ga sanan gurin dukkan su a hada a guri daya ta aqida ta al-imam hammad ibn zaid al-imam abu saur al-imam malik al-imam shafi'i ishaq ibn rahuwiya ibn abi hatim daga baban shi abu zur'a da al-aqida ta imam tirmizi al-imam sufyan as-sauri da ali ibn al-madini malamin bukhari da al-imam al-auza'i da qasidatul zanjani da al-imam ibn abi shayba usman ibn abi shayba umar ibn abdul aziz al-imam al-bukhari razi al-imam ibn mushkawahi al-imam ibn al-mubarak dukkan su wannan aqairikin su ne anan hadi wanda in ka dauki aqida daga bakin wannan magabatan ko qur'ani kai akan cewa ita ce abinda Allah ya aiko babu shakku akan ta babu kura akan ta haka nan kuma magabata ana kare shi kuma ga wani littafi ne wanda shi ma na aqidan ne a ci gaba da kanshi ana gama shi hatta kai mu ga aqida ta al-imam abun nan imam ahlut tauhid al-imam ibn khuzaima littafin shi guda wanda ya kai wannan mujallar din akan tauhidi bai kamata ba a ce musulmi kuma musamman ma dalibin ilimi a kwance bai san ba da wannan littafin kuma a ce tauhidi duk abin da ya kamata a ce a gabatar shine tauhidi da kuma muqaddiman nan wajen malam Suleiman ne ina kuma malam Abdul Malik wanda suka bukata an kawo musu ita kin ralli tinin insha Allah ta'ala an muka yi darasin karhe 5 dai kawai wani a wannan ba mu hudo shi ba hudo shi ba an fara dai mun ga yadda kamata da ni ne dan hahada shi abinda zan mu fara na abinda muka fara na karanta muqaddimar natija ta wasu buhusu a ciki zan mu daina ta karanta ta cikin sunan Abi Daud me yasa ran saboda kan mu cinye mishi lokacin shi a sati so dai ake yin shi kan mu kwaran mishi lokacin shi ya zama na an cinye mishi lokaci kokarin da zan yi kawai in ƴan uwa sun yi kokarin mutaba'a zan rika sajjala wannan nata'ij kin na bahasin nan nata'ij kin in sati nata'ij kin wani bahasi biyu uku ne na gani ke da dama in sajjala ba sun wuce wani minti 10 ko minti kaza makamancin hakan to wannan sai kasance ina aika wannan amma mutun yayi iya kokarin ya saurara san aika shi dan saboda ilimi ne mai fadi a cikin wanda suna ma ilimin hadisi hidima mafi yawaicin sa na ilimin hadisi ne baban da zan mu tashi na 47 babun fi fadlu salatil jamaa baban da ke bayani cikin farala sallar jami'i a mun yi shugaba ne ko ba bayan shi za a yi a kenan na 48 ne gaba kwai dai ko gaba ko ba babun fitta shidiri fitar kil jama'a yau babu na 46 ne zan mutashi babu tashidiri fi tarkil jama'a baban dake bayanin tsanantawa cikin barin sallar jami'i hadisi na 547 al-imam abu daud Allah mashi rahama yake cewa haddathana ahmad ibn yunus haddathana za'ida haddathana sa'ib ibn hubaysh an ma'dan ibn abi talha al-ya'muri an abi darda qala yake cewa sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min salasatin babu wasu daga cikin mutum uku fi qaryatin cikin kauye wala baduin ko daji la tuqamu fihi musalla wanda ba a tsaye da sallah cikin su illa qarista hawaza alaihimu shaytan sai shaydan yayi rinjayi akan su yace fa alayka bil jamaa ina horanka da sallar jami'i fa inna ma yaqulu zibul qasiya kura tana cinye tumkiyawa da take manisanciya ita kadai ni al qasiya al ganamul qasiya sai aka kawo sifa kawai aka shahi ita algana mukin qala za'ida yake cewa qala sa'ib yake cewa ya'ani aljama'a abu ya'ani bil jama'a as-salatu fil jama'a abun da yake nihi da jami'i shine sallar jama'a sallar jami'i yake nihi hadisi na 544 haddathana usman ibn abi shayba haddathana abu muawiya yake cewa haddathana al-amash an abi salih an abi huraira qala yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laqad hamamtu haqiqa nayi ni an amuru bi salati in yi umarni da sallah summa amuru rajulan sannan in umarci wani mutum fa yusalli bin nasi yayi sallah da mutane summa an dalika ma'i bi rijalin ma'ana in qil limanci in sa wani ya sha ni kuma in tahi tare da wasu mazaje ma ahum huzumun min hadabin suna da kawuna na itace ila qaumin zuwa ga wasu mutane la yashaduna salah bisa halarta sallah fa uharrika alaihim buyutahum bin nar in kona musu gidajen nasu da wuta saboda rishin halarta sallar jami'i Al-Imam an-Nawawi yake cewa wannan hadisi dalili ne akan cewa uquba da dukiya cikin harkon lamari ana yin ta dan saboda kona dukiya da wuta wannan uquba ce ta dukiya wasu suka ce malamai sun yi ijma'i akan hana yin uquba da dukiya dan saboda anan annabin ai bai aikata ba malamai sun yi sabani da jumhurin malamai akan kona dukiyar mai gululi Hafiz Ibn Hajar yake cewa abin da ya bayyana a gare ni wannan hadisin ya zo ne cikin sha'anin munafikai cikin harkon hadisin dan yana cewa laysa salatun asqalu alal munafiqina min al-isha'i wal fajr babu sallar da tahiyya ma munafiqai wahala ga masallar asuba da al-fajr dan saboda sahabbai basu da wannan halin ha annabi ya rika cewa da yaje kone gidajen musu zawwa sallar jami'i munafiqai ne inji ibnu hajar yake nihi kuma hadisin da ke cewa lauya alama ahaduhum annahu yajidu arqan da a ce wani siyasan cewa zai samu kashi zai samu romo da ya halarto sallar isha kaga sahabbai ba zai fifita kashi ba akan sallar jami'i wannan munafukai ne ake magana wannan sufa ce ta munafukai ba mummuni cikakken mummuni ba yace kuma munahuccin na sabo ake nihi ba munahuccin kafurci ba inda munahuccin kafurci ne yace la yashhaduna al-isha bisa halarta isha haka yake cewa la yashhaduna jama'a bisa halarta sallar jami'i hadisin da ya kawo abin kyarara shine summa ati qaumun yusalluna fi buyutihim laysa bihim illa kaga suna sallah ya nuna cewa ba munafukai bane kafurai wanda suke boye kafurci dan ruwaya Abu Dauda ta bayyana cewa wata ruwaya cewa in je ga wasu mutanen da suke busa halarta sallar jami'i a gida suke yi kuma ba su da wata illa wannan yana nuna dalilin munafuci ne na sabo ba munafuci na kafurci wadan kafuri ko a gidan in yi munafuki na kafurci a gidan ma ba yayi ba hadisi na 545 al-imam yake cewa haddathana nufaili haddathana abul malih haddathana yazid ibn yazid haddathani yazid ibn al-asam qala yake cewa sami'tu aba huraira naji aba huraira yaqulu yana cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laqad hamamtu ana amura fitiyati haqiqa nayi ne an umarci samari na matasa na fa yajmu huzaban min hadabin su tattara kawunan itace wannan abin da yake nuna mana duk wani abu wanda ya kasance na jahin kai matasa ake jayowa shi yasa annabi alaihi salatu wassalam yace in umarci matasa na summa ati qauman yusalluna fi buyutihim sannan in zo ma wasu mutane wanda suke sallah a gidajen su laysa bihim illa basada illa fa ufarriquha alaihim in kona musu gidajen qultu li yazid ibn al-asam nace ma yazid ibn al-asam ya aba auf yace ya kai baban auf aljumu'ata ana au gaira han shin juma'a yake nihi ko waninta ana shine daga kalmar ya anini ana aljumu'ata shin juma'a annabi yake nihi au gaira ha ko watatta aljumu'a da gaira ha maf'ulun bihi yace summa ta uzunayya Allah kurmutar da kunnuwa na illam takun sami'tu illam akun sami'tu aba huraira in ban ji ba abu huraira yana fada ya asiruhu annabi yana ciro maganan nan daga annabi sallallahu alaihi wasallam ma zakara juma'atan wala ghayraha bi an bacci juma'a ko watatta ba ba sai juma'a ba sallar jami'i da sallar juma'a duka yake nihi yace kuma ina rantsuwa da Allah haka annabi Abu Huraira yace annabi ya fada hadisi na 100 kabrar magana ne dan saboda ya rike magana da ƙarhi ya san cewa annabi ya fade ta hadisi na 546 al-imam yake cewa haddathana harun ibn abbad al-azdi haddathana waqi'u an al-mas'udi an ali ibn al-aqmar أنا أبي الأهوس أنا عبد الله بن مسعود كي تحافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس كي أي أكن ون صلوا لي بدابير حيث ينادى بهن عند أكي صلى أكي كرا صلى سو أكي كرا فإنهن من سنن الهدى سنة دغ cikin hanyoyin shari'a وإن الله عز وجل شرع لنبيه سنن الهدى الله يا شرع أنت ما النبي شي سنوني نشريعه ولقد رأيتنا حقيقة نا غمو وما يتخلف عنها با wanda ke kin zuwa gare ta illa munafiqun sai munafiki bayyinun nifaq mai bayyanannan manahucci yace wala qadara aituna kuma na ganmu wa in kana ar-rajul yana ne Musa habbai mutun ya kasance la yatahada bainar rajulain ana chali chali da shi tsakanin mazaje guda biyu hatta yuqamu fi safi har sai an tsaida shi a sahu yace wa ma minkum min ahadin ma'ana cuta ta kai inda he an talle talle da shi akai a azar shi a sahu yace babu wani daga cikin ku sai ya kasance yana da masallaci a cikin gidan shi ma'ana gurin yin sallah walau sallaitum fi buyutikum da kun yi sallah a gidajenku wa taraktum masajidakum kuka bar masallatanku taraktum ko kuma la taraktum sunnata nabiyyikum kun bar sunna annabinku walau taraktum sunnata nabiyyikum da kun bar sunna annabinku la kafartum da kun kahurci ko kuma kafartum kun kahurci wannan hadisi ne wanda kasance mai sunan shi al-imam annan Abdullah ibn Mas'ud ya huddo shi magana shi ce ba magana annaba ba kenan hadisi ne mauqufi ne ba marfu'i ba mauqufi ne ga Abdullah ibn Mas'ud ina ga mai buguya ya kawo shi al-imam shimi ne yake cewa laysa al-murad bil munafiq huna man yubdin al-kufr yazharu al-islam a hadisin nan ba ana nihin bin munafiki wanda ke bayyana musulunci ya boye kafirci yace in ba haka ba da sallar jami'i sai ta kasance wajibi ce ga mai boye kafirci yana bayyana musulunci wanda wannan ko ba haka nan bane kuma cikin shi akwai akan cewa annifaqu sababu takhalluf la aktsa mana huce shine sababin rishin zuwa jami'i babu wani abin da yake ba wannan ba kuma akwai cewa sallar jami'i wajibi ce akan magana sahihiya dan saboda dalilin ta dalilai ne masu yawa da suka zo cikin hadisi masu yawa hadisi na 547 al-imam yake cewa haddathana qutaiba haddathana jarir an abi janab an magara al-abdi an adi ibn sabit an sa'id ibn jubair an ibn abbas kala yake cewa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sami al-munada duk wanda yaji mai kiran sallah falam yamna'ahu min ittiba'ihi uzrun kuma uzri ba uzri ya hana shi zawwa ba kalu suka ce wa mal uzri menene uzri yace khaufun amr tsoro ko kuma rishin lahiya yace lam tuqbal minhu salatu allati salla ba za a karbi mashi sallan nan da ya sallata ba kala abu daud yake cewa rawa an magara abu ishaq wanda ya rawaito shi daga magara shine abu ishaq hadisi na 548 al-imam yake cewa haddathana sulaiman ibn harb haddathana hammad ibn zaid an asim ibn bahdala an abi razin wannan wani asim ne asim qari Allah mashi rahama daga abi razin daga ibnu ummu maktum yake cewa annahu sa'ala an-nabi ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam faqala yake cewa ya rasulullah ya ma'aikin allah inni rajulun darirul basar ni mutun ne mai rishin lahiyar ido shasi'ud dar gidana nesa ne wali qa'idun kuma ina da dan jagora la yula'imuni bai dacewa da ni ma'ana bai bi ina in nace taho kiyawa yake fa halli rukhsatan an usalli fi baiti shin ina da damar rukhsa in yi sallah a gidana kala sai yace hal ta sama'un nida kana jin kiran sallah kala na'am yace eh yace la ajidu laka rukhsa ban samu maka dama babu wata rukhsa ba wani rangwame mu ga fa wannan kin da ya hada uzurrukan da ya hada auza'i yake cewa la ta'ata li walidi fi tarkil juma'ati wal jama'ati yasma'un nida wa alumi yasma babu biyayya ga ma'aihi wajen barin sallar jami'i da juma'a an ji kiran sallah ko ba a ji ba Abu Sauri ya kasance yana wajabta halartar sallar jami'i, da shi da wasun shi sun yi hujja akan cewa Annabi alayhi salatu wassalam an umarce shi da yi sallar jami'i har cikin sallar tsoro, ba a ba kowa uzurin ya barta ba. To kuma a cikin halin aminci mun babu aulata zamana mafi wajibi. Hadisi na 249 al-Imam yake cewa haddathana Harun ibn Zaid ibn Abi Zarqa haddathana Abi akhbarana Sufyan an Abdurrahman ibn Abis an Abdurrahman ibn Abi Layla an ibn Umm Maktum qala yake cewa ya Rasulullah ya ma'aikin Allah inna madinata illa yace madina kasiratul hawa mai yawan namun da kwaririka ne wasiba ida namun daji alhawa mu kwaririka su kuna masu macizai asiba kuma manya kamar su kura su karnuka da sauransu. Fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa atasma'un nida kana jin hal tasma'un nida hatta sama hayya ala salat kana jin hayya ala salat hayya ala fala yace eh yace fa hayya hala to kawai ka zaburu. Qala abu daud yake cewa wa kaza rawahu al-qasim al-jarmi rawaito shi a haka daga sufyan amma yace laysa fi hadisi hayya hala cikin hadisin shi babu kalmar hayya hala kin nan. Sai babu na 47 babun fi fadl salatul jama'a babun dake bayanin farallar sallar jami'i hadisi na 250 daidai al-imam yake cewa haddathana habs ibn umar akhbarana shu'ba an abi ishaq an abdullah ibn abi basir an ubay ibn ka'ab yake cewa sallabina rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya mana sallah yawman wata rana as-subha sallah as-subha fa qala sai yake cewa ashahidun fulan wana ya halarto qalula suka ce a qala ashahidun fulan wana ya halarto qalula suka ce a yace inna hataini salataini lalle wannan salloli guda biyu asqal salatu alal munafiqin mafi nauyin sallah ce ga munafikai walau ta'lamuna ma fihi ma da kun san abin da ke cikin su la ataitumuha da kuma da kun zo musu walau habun alal rukabi koda da jirarrahe ne akan guyoyi wa inna safal awwal ala misli safil malaika ku sani cewa sahun farko na sallah daidai yake da sahun malaikun da ke wajen Allah yace walau alintum ma fadilatuhu da kun san meye faralashi labta daltumuhu da kun yi gaugawa zuwa gare shi wa inna salatar rajul ma ar-rajul sallam mutun tare da mutun daya azka min salatihi wa haduhu tahi sallashi shi sarki game da sallashi shi daya wa salatuhuma ar-rajulaini sallashi tare da mutun biyu azka min salatihi ma ar-rajul tahi sarkaka game da sallashi da mutun biyu yace da mutun daya wa ma kana kasura duk abin da yahi yawa fa huwa ahabbu ila Allah azza wa jalla yahi soyuwa wajen Allah jami'in da ta kasance mafi yawa ce jami'in da ta kasance jama'a ta sun yi yawa to wannan Allah ya hisanta ba jami'in da zai ta kasance jama'a bane ƴan kadan to daga nan gurin malamai su al-Imam Malik da makamantansa suka ki yawaita masallatai a unguwa ko yawaita masallatai a gari wanda sun ki wannan dan saboda zai bayi a rasa wannan farala a hadu a guri daya a masallaci yayi jami'i da yawa haka ake bukata ba ƴan kadan ba. Hadisi na 551 al-Imam yake cewa haddathana Ahmad ibn Hanbal akhbarana Ishaq ibn Yusuf akhbarana Sufyan an Abi Sahal yani Usman ibn Hakim haddathana Abdurrahman ibn Abi Amra an Usman ibn Affan radiyallahu anhu yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sallal isha fi jama'a duwan da ya sallar isha cikin jami'i kana ka qiyamun nisfalaila kamar yayin rubun dare ya kwana yana sallah wa man sallal isha wanda ya sallar isha wal fajr da sallar asuba fi jama'a cikin jami'i kana ka qiyamu layla kamar ladan ya kwandare yana sallah ne mu dubi wannan farala ɗan uwa da ta hada sallar jami'i cikin asuba da sallar isha kuma hadisi ne wanda yake sahihi munziri yake cewa muslim ya huddo shi da tirmizi lafazin muslim shine man sallal isha fi jama'atin fa ka'annama qama nisful layli duk wanda yayi sallar isha cikin jama'a kamar yayi tsayuwar rabin dare ne wanda yayi sallar asuba cikin jami'i kamar yayi tsayuwar dare gaba ɗayan shi ne sai wasun su suka sanya hadisin muslim akan zahirin shi ne cewa sallar lisha tana daidai faralatta da rabin tsayuwar dare sallar asuba kuma da tsayuwar dare gabaki daya lafazin Abu Dawud ya huddo shi haka. Hadisi na babu na 48 babun maja a fi fadlil mashi ila sala baban da yake bayanin akan faralatta hiya zuwa ga masallaci duka abubuwan da suka shahi jami'i ne al-Imam yake hahadawa. Hadisi na 552 al-Imam yake cewa haddathana Musaddad ini Musaddad ibn Musarhad حدثنا يحيى عن ابن ابي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عبد الرحمن بن سعد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ابعد فالابعد من المسجد وندي هي نيسا وندي هي نيسا ga masallaci a azamu ajran yahi girman lada ga sallah. حديث ندري بيلدا حمسن دعوكو على ما ميكي چاها دسنا عبد الله بن محمد النخيلي أخبرنا زهير أخبرنا سليمان التيمي أن عثمان أن أبا عثمان رضي الله عنه حدثه أن أبي بن كعب يكي چوا كان رجل لا أعلم أحد من الناس yace wani mutun ya kasance ban san ba wani daga cikin mutane mimman yusallil kibla ga wanda ke salla ga al-kibla ma'ana cikin musulmi kawai min ahlil madina na madina abadu manzilan min al-masjid min zalika ar-rajuli wanda yake nesa ga masabkin shi yake nesa ga masallaci kamar wannan mutun wa kana la taqdiru salatin fil masjid ya kasance salla ba ta kuskure shi a masallaci yafi kowa nesa a garin madina ga masallaci amma kuma ba a taba samun salla ta kuskure shi ba fa qultu sai nake ce mishi na bashi shawara law ishtarayta himaran da ace ka sai jikki mana tarkabuhu fi ramada ka rika hawa a cikin zamanin zahirana shine abun hawa a wancan lokacin in zine ace ka sai moto ka sai velo amma shi wancan lokacin ba shi shawara ka sai jikki mana in ana zahirana wa zulmati da cikin duhu he ka rika hayawa busa fa qala sai yake cewa ma uhibbu anna manzili ila jambil masjid banni buƙatar ace gidana yana dabaran masallaci banni bukata da kake ga ina zawa daga nesa banni jin zahin wannan banni ma bukata a ce gidana yana kusan masallaci kai take ma zahi akan cewa ina zawa daga nesa fa numi al hadisi ila rasulullah sai aka dauka ka wannan hadisin aka kai zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam fa sa'alahu an zalik sai ya tambaye shi game da kanan numi kaman nama ai rufi'a ila nabi rufi'a hazal kalam aka dauka ka wannan zance ina ga umdatul ahkam ne ko cikin littattafan da akwai wanda ke cewa la a'lamu illa annahu yanmi zalika muwa dani ko yana daukaka yarfa'uhu to aka daukaka wannan magana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fasalahu an zalika ya tambaye shi game da haka me yasa ka faɗa haka yace aratu ya rasulullah an yukutaba li iqbali ila almasjid na so ya ma'aikin Allah a rubuta mini tahiyata ga masallaci wa ruju'i ila ahli da komawa ta izara ja'atu inna komo fa qala sai annabi yace adaka Allahu zalika kulluhu Allah ya baka wannan duka a'daka Allahu ma tasabata kulluhu ajma'u Allah ya baka abin da kan nemi ladan dan shi gabaki daya to kuma shi inda magana tayi saura shin ga wannan mutanen ne kadai ko ga dukkan sauran jama'a inda magana ke dalilin da za a ce ga dukkan jama'a ne gabar ta farko cewa zawwa masallaci mun lura da kyau zawwa masallacin wannan ga dukkan jama'a ne dan ya zo a wani hadisin daban amma komawa wannan bata zo ba ga wani hadisin in ba ga shi wannan mutunan ba to kuma nan ne malamai suke sabanin cewa komawan ma za a maka da sanin ta duk tako ɗaya lada tako ɗaya kankare zinubi to sai suka yi sabani mai yawa akan wannan wanda shurra suke yawaita bayani akan wannan masalan magana mafi inganci cewa kowa ma zai samu wannan me yasa dan saboda in shari'a ta zo ba a yin tasarrui gaugawa zuwa ga cewa khususiya ce ga wani in babu dalili babu hujja hadisi na 254 haddathana abu tauba akhbarana al-haisum ibn humayd abu tauba diyawani dukkan su siqatin abu tauba ba ɗaya bane akwai su a kutubus sita amma dukkan su babu mai rauni ka'idarsu akhbarana al-haisum kama yadda ali sirin malamai suna da a cikin musaniwa akwai ilimin da ake cewa al-kulliyatul hadisiyya kulliyat na ilimin hadisi akwai abubuwan da zasu kasance kiyaye usul yana da wahala akan su ka kiyaye akan cewa kaza kaza ne yana da yawa kau sai a baka kwad guda ɗaya wanda zai baka to malaman hadisi ilmun rijal suna da wannan malaman abun nan hadisai matanin hadisi suna da wannan malaman fiqhul duka suna da wannan abubuwan al-kulliyatul hadisiyya na ilmun rijal wannan yana daga ciki kawai a ce maka duk mai sunawa ne kawai siqa ne ko kuma a ce maka duk mai sunawa ne da'ifi ne bayan an yi istiqra'i ba an tabbatar kenan da ka ganshi baka buƙatar bincike da koma da tattahan kaza da kaza kamar a ce kullu ali sirina siqa da inda daga muhammad ibn sirin fulan ibn sirin dukkan su siqa ne wasu buƙatar bincike gidan shi ya tashi da mata da maza gabaki ɗaya malaman hadisi ne kuma babu mai rauni ɗaya sirin gidan shi Allah ya mishi albarka to haka nan a cikin ilimin matanin hadisi masalan sai a ce duk hadisan da ke bayani akan bayani bisa kan kaza gabaki ɗayan su babu mai inganci ko ɗaya kenan da kaga an ce ibnu al-qayyim yana da litafi kan wannan da koyi littattafai masu yawa akan wannan ana kiran su da al-kulliyatul hadisiyya kawai a ce duk abin da ka gani akan kaza kaza ne duk abin da ka gani kan kaza kaza ne kana rike wannan ka samu lahiyar yawan bincike ba sai kai dogon bincike ba. Yake cewa haddathana Abu Tauba akhbarana al-Haytham ibn Humayd an Yahya ibn al-Harith an al-Qasim Abi Abdurrahman an Abi Umama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man kharaja min baitihi wanda ya huta daga gidan shi mutatahiran ila salatin maktuba yana mai tsarki ya tahi sallar farilla fa ajruhu ka hajrul hajjil muhrim ladan shi kamar ladan mai hajji ne mai harami wa man kharaja ila tasbihud duha wanda ya huta zuwa ga nafila wallaha la yusibuhu illa iyahu babu abin da yake kafar da shi sai ita fa ajruhu ka ajrul mu'tamir kamar ladan shi kamar ladan mai umara ne wa salatun ala isri sala salla bayan salla la laga bainahuma babu wargi tsakanin su kitabun fi illiyina rubutu ne a cikin illiyin an rubuta mai ita a cikin illiyin mun sani ko wanda aka yarda Allah ya faɗa cikin kitabul illiyin al-imam ibn hajar al-makki ibn hajar bini akwai ibn hajar al-haisumi akwai uku kai akwai ibn hajar al-makki akwai ibn hajar al-asqalani wancan sananne to ibn hajar al-makki Allah mushi rahama yake cewa wa min haza akhaza ayyu mutana daga nan ne malaman mu suka faɗa akan cewa sunna a cikin sallar wallaha a aikata ta a masallaci kuma tana daga cikin abubuwan mustasaniyat inda ake cewa afdal salatul mar'i fi baitihi illa al-maktuba sai sallar farilla amma banda sahat sallar wallaha ita ma ana so a yi ta a masallaci wa fihi annahu ala fard sihhat hadith al-matani yace kuma cikin shi muqaddara cewa hadisin nan ya inganta dan akwai magana akan shi yana nuni akan halacci da kuma farala akan mutun ya kasance la maskana lahu fi maskani shagilun wa nahu ya kasance ya huto daga sallah babu wani abin da ya shagaltar da shi sai sallah kawai ta huto da shi babu wani abu a gaban shi kuma annahu laysa lil masjid zikrun fil hadisi aslan a cikin masallah hadisin ba ambaci masallaci hadisin da yana da rauni da kuma maganganu da dama na malamai akan shi hadisi na 1555 al-imam yake cewa haddathana musaddad akhbarana abu muawiya an al-a'mash an abi sali an abi huraira yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu ar-rajuli fi jama'a sallam mutun a cikin jami'i tazidu ala salati fi baitihi tayi doriya akan sallar shi cikin gidan shi wa salatihi fi suqihi da sallar shi a kasuwar shi 25 daraja da daraja 25 wa zalika bi anna ahadukum yace wannan ko dan dayan ku idza tawadda in yayi arwalla fa ahsana alwudu'a yakauta ta'arwalla wa atal masjid yazo masallaci la yuridu illa salaba abinda yake nihi sai sallah wala yanhazuhu illa salaba abinda ke zaburar da shi sai sallah summa lam yakhud khudwa yace lam yakhud khudwa tan bazai yi wani tako ba illa rufi'a lahu biha daraja sai Allah ya dauka mishi daraja da ita aw hudda biha anhu khadi'a ko a kankare mishi zunubi da ita hatta yadkhulu almasjid har sai ya shiga masallaci wannan ladan tahiya ne kawai fa idza dakhala almasjid idan ya shiga masallaci kana fi salatin to yana cikin sallah ne ma kanata salatu hiya tabisuhu matukar sallah ita ta tsaida shi matukar sallah ta tsaida shi to yana cikin ladan sallah koda azam ne yake wal malaikatu salluna ala ahadikum malaiku suna sallah a dayan ku ma dama fi majlisi allazi salla fihi matukar yana cikin majlisin shi da yayi sallah bai gusa ba yaquluna suna cewa allahumma ghafir lahu allahumma arhamhu allah kai mishi gafara allah kai mishi jinka malaiku ko kai kai addu'ar sune masu neman iso a wajen Allah kan cewa a karba maka to kuma ina a ce su suke yi maka addu'a karshen karbawa kenan Allahumma tub alaihi suna cewa Allah ka karbi tuban shi malami uzfihi matakar bai cutar da wani baciki aw yuhdis fihi ko kuma bai hadasi ba bai kariya arwallashi ba ma'ana da sharadin ya kasance yana zamane cikin arwallashi wannan kan cewa 25 daraja 27 daraja mun yi bayanin shi a sahih al-bukhari hadisi na 1556 al-imam yake cewa haddathana muhammad ibn isa haddathana abu muawiya an hilal ibn maimun an aba ibn yazid an abi sa'id al-khudri qala yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-salatu fi jama'atin sallah cikin jami'i ta'adul 25 daraja tana daidai da sallah 25 fa idza sallaha fi falatin idan mutun ya sallace ta cikin daji fa atamma ruku'aha ya cika ruku'un ta wasujudaha da sujadata balagat 50 salatan ta kai sallah 50 wannan menene yasa dan saboda daji yayi nesa gami da riya babu wanda yake ganin shi ba gami da cikin gari cikin masallaci ne wasu suna gani anan gurin yake cewa ma'ana cewa zai samu ladan mutum 50 zai tabbata mishi ladan sallah 50 wannan kuma zai kasance ne in yayi sallah ta cikin jami'i dan saboda jami'i la ta ta'akkadu fi haqqil musafir lujur mashaqqa ba wa tilas bace a cikin haƙin wannan dan bulaguro dan saboda yana cikin wahala wai sallar da zai yi a cikin dajin ta zamana kamar sallah ta cikin gari ta 50 ana nihin cikin jami'i in yayi ta tadajin ko kuma sallah ta shi daya yace idan ya sallace ta shi daya to wannan lullumkawa ba zai same ta ba adajin ma ana nihin yayi in yayi ta cikin jami'i yace cikin jami'i ma aljama'a 25 li ajli annahu sallaha ma aljama'a wa 25 ukhra lillati hiya dhif zalika li ajli annahu atamma ruku'aha wa sujudaha dan ya cika ruku'un ta da sujada ta kuma yana cikin bulaguro bulaguro ku gurin da ake zakan cewa mutun zai takaita sallah ne amma ya cika ruku'u ya cika sujada shi yasa Allah ya mushi wannan sakamakon al-imam al-aini haka ya fada a cikin nailul awdar yake cewa idan yayi sallah cikin daji al-imam shaukani yake cewa duk daya ne tahi gamewa gami shi daya yi ta ko cikin jami'i mu dauka kan cewa ta dajin nan da ta kai sallah 50 shi daya ne yayi ta ko cikin shi cikin jami'i duka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam bai iyakance ba haka al-ibn rasulani yake cewa amma mu dauke shi akan jami'i shi yahi mu dauke shi akan jami'i shi yahi kuma shi ya dace da siyakin hadisin amma shaukani yace mafifici mu dauke shi akan sallan mutun daya dan damirin yana koma zuwa ga mutun daya ba a cikin jami'i ba maganganu ne dan da malamai suka yi ta abin nan kuma hadisin yana nuni akan fifikon mutun ya cika sallar shi a cikin daji ya cika ruku'u ya cika sujada tana daidai da sallah 50 ta cikin jami'i kamar yadda ya zo a cikin ruwaya Abdul Wahid qala Abu Daud Abu Dauda yake cewa qala Abdul Wahid ibn Ziyad fi hadhal hadis yake fada yace haza salatul rajul fil falati sallam mutun a cikin daji tudaif ala salatihi fil jama'a ana lullumkata a cikin sallar shi cikin jami'i wasaqal hadis sai koro wancan hadisi wanda aka kawo inka dai hadisan jami'i ne kuma wanda dukkan su tahiyar sa daya ba wata wahala gare su ba babu na 49 babun ma ja'a fil mashi ila salati fi zulami babun dake bayanin tahiyya cikin sallah cikin duhu sallar jami'i cikin duhu can baya sallar jami'i kawai nan kuma cikin duhu hadisi na 557 al-imam yake cewa haddathana yahya ibn mu'in al-imam yahya ibn mu'in ya bamu labari Abu Dauda yana ruwaya daga al-Imam Yahya ibn Ma'in ruwaya kadai daga Yahya ibn Ma'in babban jigo cikin ilimin hadisi farala ce ga Abu Dauda babban malami ne jigo ne na hadisi mai zahi wanda yana cikin mutashaddidi ne cikin ilimin rijal duk wanda kaga Yahya ibn Ma'in ya ce mishi siqa ne an kare magana akan bincike akan shi yana daga cikin mutashaddidin tashaddudi na karshe Allah mishi rahama da shinkai Abu Dauda yana ruwaya daga gare shi Abu Ubaida al-Haddad yake cewa akhbarana Isma'il Abu Sulaiman ko Ibn Sulaiman al-Kahhal an Abdullah ibn Aus an Buraida an Nabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa bashirul masha'in fi zulami ila al-masajid abada al-bushr ga masu tahiyya al-masha'in masu yawan tahiyya siga ce ta mubalaga fi zulami cikin duhun dare ila al-masajid zuwa ga masallaci abasa al-bushr dami bin nuri tam yawmul qiyama da cikakken haske ranar tashin kiyama duk wanda ya kasance yana mai yawan tahiyya cikin sallar cikin duhun dare yana taka wannan duhun ya wuce ta yi masallaci to a bashi albushir da cewa gobe kiyama zai tashi cikin haske mai yawa haske cikakke a gobe kiyama al-imamu dibi yake cewa wasafa wannan haske da cewa cikakken haske kuma aka ce ranar tashin kiyama nunu ne zuwa ga mummunai gobe kiyama da yake cewa nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim kuma zuwa ga huskar munafikai da suke cewa in zuruna naka tabisman nurikum ku saurara mana mutaskwani hasken ku wannan hasken ne ake magana cewa mummuni zai same shi munziri yace Tirmizi ya hudo wannan hadisin yace hadisi ne garibi dar gudun yake cewa Isma'il ibn Sulaiman ad-Dabbi shi ya kade ta daga wannan hadisin ma'ana tafarrudi yayi ga wannan hadisin al-Imam Isma'il ina ganin zan mu takaita akan wannan abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara
assalamu alaikum warahmatullahi